sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 13 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi tsakanin labarai.
Sojojin Najeriya sun ce sun gano 'yan bindigar da suka sace ɗaliban wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya. Sun kuma yi musayar wuta da su a cewar sanarwa da shugaban Najeriya ya fidda ajiya a Sabar. Yayin da kasashe ke amincewa da rigakafin cutar coronavirus, ana ci gaba da samun buƙatar gaggawa ta bada rigakafin, yayin da kuma ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a kasashe da yawa. An yi arangama a wasu wuraren a birnin Washington DC a jiya Sabar da Maraice tsakanin masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da masu adawa da shi.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda aka gudanar da zabukan ƙaranan hukumomi a jamhuriyar Niger. Sannan za ku ji cewar kwamitin sauraron bahasi a kan cin zarafin da ake zargin rusasshiyar rijinar 'yan sandan SAS da yi na ci gaba da sauraron kuke-kuken jama'a a yankin Niger Delta. Sannan muna tafe da shirin matasa a duniyar kullu. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Najeriya sun ce sun gano 'yan bindigar da suka sace ɗaliban wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya. Sun kuma yi musayar wuta da su a cewar wata sanarwa da shugaban Najeriya ya fidda ajiya a Sabar. 'Yan bindiga rike da bandagogi samfarin AK-47 ne suka afka wata makarantar sakandare ta kimiyya a ƙaramar hukumar Kankara da misalin ƙarfe 9:40 na yamma a daren ranar Juma'a, a cewar 'yan sanda da mazauna yankin. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a wata sanarwa cewa sojojin ƙasar sun gano inda maharan suke a wani daji kuma sun yi musayar wuta da su tare da taimakon sojojin sama. A sanarwar, shugaba Buhari ya yi Allah wadai da harin da aka kai a jiharsa ta asali. 'Yan sanda da sojoji na ci gaba da aiki tare don tantance yawan ɗaliban da aka sace ko suka ɓace. Yayin da kasashe ke amincewa da rigakafin coronavirus, ana ci gaba da samun buƙatar gaggawa ta bada rigakafin, yayin da kuma ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a kasashe da yawa. Hukumar kula da daƙile cututtuka ta Koriya ta faɗa a yau Lahadi cewa Koriya ta Kudu ta samu adadin masu kamuwa da cutar da ba a gani ba a baya cikin kwanaki biyu a jere na mutum 1,030. A halin da ake ciki, Amurka ta ba da amincewar gaggawa a kan yin amfani da rigakafin cutar coronavirus, kuma rigakafin zai fara isa jihohin ƙasar gobe Litinin da safe, a cewar jami'ai. Wannan wani gagarumin ci gaba ne da aka samu a ƙasar da COVID-19 ta kashe sama da mutane 295,000, a cewar cibiyar samar da bayanan COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins. Shugaban gudanarwa na shirin Warp Speed, wani shiri na samar da rigakafin cutar na gwamnatin Trump, General Gustav Perna, ya faɗa a wani taron manema labarai da aka yi a jiya Asabar cewa kamfanonin jigilar kayayyaki za su fara rarraba kimanin allurar rigakafin da kamfanin Pfizer ya haɗa guda 3 million zuwa kusan cibiyoyin rabo 150, kuma ƙarin wasu cibiyoyin kimanin 450 za su samu rigakafin zuwa ranar Laraba. A yammacin ranar Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a taƙaice ta amince da rigakafin na kamfanin Pfizer wanda ya haɗa tare da BioNTech don amfanin gaggawa. An yi arangama a wasu wuraren a birnin Washington DC a jiya Asabar da Maraice tsakanin masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da masu adawa da shi akan kasa sauya sakamakon zaben shugaban ƙasar da Trump ya yi, wanda abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya lashe. An kai mutane 4 asibiti saboda sun samu raunukan wuka, an kuma kama wasu 23, a cewar 'yan sandan birnin. A jiya Asabar ne dai dubban masu goyon bayan Trump suka tattaru, suka yi tattaki, suna rera waƙar shugaban ya ci gaba da kasancewa a kan mulki.
To madalla, Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yau Lahadi 13 ga watan Disamba ake gudanar da zabukan kananan hukumomi a jamhuriyar Niger tun bayan shekarar 2015 wa'adin kansiloli da magatakardan gari da na ƴan majalisun jiha ya kammala a hukumance to amma saboda wasu matsaloli da suka gitta suka hana shirye zaben da zai bada damar sabunta waɗannan majalisun lamarin da ya tilastawa gwamnatin Niger kirkiro da dokar ƙarin wa'adi a kowane wata shida a saboda hakan ne zaben na yau yake da muhimmanci ga al'ummar kasar wakilin murya Amurka Suleiman Munbarma ya aika mana da yadda zaben ya gudana a birnin Yamai
kimanin ƴan Niger miliyan 7 da kusan rabi da suka yi rajista ne ake sa ran za su fito a tsawon wunin na Lahadi 13 ga watan Disamba domin kada ƙura'a a zaben kananan hukumomin da ke matsayin na share fagen babban zaben kasar shugaba Isu Muhammadu wanne ya kada tasa ƙura'ar a ma'aikatar magajin garin Yamai ya yabawa hukumar zabe ta Seni
La Seni a tenu ce Paris.
Yace aiki ne mai matukar wuya hukumar Seni ta tsara cikin kankanin lokaci. A gaskiya ina taya ta murnar samun wannan nasara. Haka kuma ina kira ga ƴan ƙasa su fito da fifi don sauke nauyin da ya rataya a wuyan su cikin nutsuwa. Ina jinjinawa jam'iyyun siyasa saboda yadda suka gudanar da yakin zabe cikin kwanciyar hankali. Kuma ina ƙara kira su ci gaba da nuna irin wannan halayya a yayin yakin zaben ƴan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa. Ina jan hankalin hukumar Seni da dukkan hukumomin da ke da alhakin shirye zabe su tabbatar da komai ya wakana cikin haske da adalci
pour que la assure la transparence et la sincérité de tous les scrutins
kakakin hukumar zabe Nafi'u Wada ya tabbatar da cewa hukumar ta Seni ta aike da kayan zabe zuwa dukkan sassan kasa an banda wasu wuraren da aka dan fuskanci tsaiko saboda wasu dalilai
kayan aiki duka an kai jahohi daga jahohi an kai gunduma daga gunduma an kai rukunan zabe a kishi 190 ana iya a ce sun buɗe yanzu inda ba su buɗe ba shine zamu doka mu yi maza a gyara bayyawa a ce an tsara zabe kasan Niger wadda take da hwadin haka a ce babu matsala kuma muna nan muna gyara matsalolin
mallaka cikin ungwanin birnin Yamai danganewa idanonmu yadda zaben ke gudana
sunana Murtala Alasan president du bureau de vote Kallai Amiru ran hoye zabe kare takwas muka bude ta mutane suka zo muka dibi irin babu da matsala kai mu duka akwai su ana zabe bamu da wani matsala sannu dai suna gaitawa bamu san zuwa gaba lokacin da lokaci zai na liƙe biro tunda harkan ya maike wan suna zaman ne sai lokaci yayi kusa lukuriya sai su
wadanda muka tarar a cibiyar zabe ta Equal Right sun bayyana ra'ayoyin su bayan da suka kada ƙura'a
sunana Hassan Sidibe mun zo mu zaben kuma mun shi cikin lumana ba cikin rigima ba muna son canjin nan tunda kasa ya fala an yi abu da yawa da bai kamata ba
sai Muhammadu Abubakar Kalle Santa mun yi zabe alhamdulillah kuma babu wata matsala wanga gwamnati da ke cikin wagatayya mun ji Allah ba su sa'a mun tuno mun ga abubuwan wanda sun yi wanda bayan iko ne sun kai baya ba su yi shi ba kenan muna so su continue su ci gaba da wannan aiki da suke mai yan kasa
sai dai wasu daga cikin masu zabe sun nuna damuwa a game da rashin daukar matakan kare kai daga annobar COVID-19 a rungunan zabe a yayin da alƙaluman hukumomin kiwon lafiya ke nunin cutar ta dawo da karfi
sunana Fatima ana cikin waga annoba ta COVID ko cikin mambobi na bureau de vote ba su da mask babu abun wanke hannuwa balle kuma wa'anda sun ka zo vote kenan wannan ya kamata tun rana ba ta yi ba a yi kokari a kawo gyaran huska
a karfe 7 na yamma ne za a rufe rumfunan zabe to amma shugabannin hukumar Seni sun ce za a ci gaba da kada ƙura'a a rumfunan da aka fuskanci tsaiko har zuwa lokacin da za su cike wa'adin awoyi 11 kamar yadda yake rubuce a kundin zabe wato code electoral sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Sulaiman Munbarma yanzu kuma ga wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako da yadda aka gudanar da zabukan a birnin Kwanni
a jamhuriyar Niger ana gudanar da zaben kananan hukumomi a gundumar birnin Kwanni kamar ko ina a dukkan fadin kasar inda maza da mata suka fito da fifi domin halartar zaben na kananan hukumomi da ma na jahohi na tuntubi shugaban hukumar zabe na da'irar birnin Kwanni domin jin yanda zaben ke tafiya a wannan da'irar
Sadu Kareji Shibu ni ne president Seni commune birnin Kwanni to wallahi yanzu nan dai mu dai bamu shi inda ake nan ga hayaniya tunda wajen conseil du départemental de sécurité déjà en deux comatacin dan ayi zabe lamin lahiya
a lokacin da na zagaya birni da kuma karkara a yau da safe naga jama'a da dama na ci gaba da hituwa a wurin wannan zaben inda na tuntubi wadansu daga cikin su domin jin yanda suka ga zaben na gudana
sunana Ahmadu Malam Isa mun yi godiya kwarai domin yadda muka yi campaign da zahi ana tattaka juna to abin da ba mamaki irin rana ce gashi an koma duke uwa guda uba guda shine babban abin da ya bani sha'awa komai na tahiya da kyau babu wata matsala kowani ya tsaya matsayi ne masu ji hukuri a kuma kaga ga mu kan layi babu hayaniya sai gaishe gaishe aka kwana mutunta
sunana Aisha Hadiza Lauren zabe da yanda yake tahiya alhamdulillah alhamdulillah babu matsala cikin ana tahiya cikin hankali ruwan sanyi
ana ya ce mata sun fito sosai
a nasa bangaren daya daga cikin shugabanni na kasa na kungiyar kare haƙin dan adam mai suna Inci da Walwala ya yi mini bayani game da zagayen da suka yi a yau da safe na gani da tabbatar da zaben na gudana lami lafiya
abdullahi kado ake ce mini ni ne president na kasa na kungiya ta kare haƙin dan adam da ake cewa Inci da Walwala alhamdulillah tun da safe muke nan muna yawatawa wuri-wuri don mu ga abin da ke faruwa don da idanuna sun ka gwada mini na zabe na tahiya lafiya lau ana yin zabe kuma yana tahiya kuma mutane cikin kwanci hankali da lumana suna ta kurkun su banga hayaniya ba duk inda naji banga hayaniya ko guda ba banga tashi hankali ba alama an Niger sun gane zabe suna yin shi yisbillahi babu tsangwama
shi ko shugaban hukumar zabe na gundumar birnin Kwanni baki daya ya tabbatar suwa mini da cewa sun doki matakan tsaro ba na wasa ba domin tunkarar dukkan wani tashi hankali ko wata turjiya don ganin zaben ya wakana da mi lafiya
sunana Ile Kane Musa president na coalition de departemental da Kwanni ta zabe
an dauki matakan tsaro da dama saboda muna hulɗa sosai muna collaboration sosai da conseil departemental na sécurité tun ma lokacin da seni ta turo mu muka zo nan birnin Kwanni wa'anda muka fara ma magana da su bayan prefect su ne wa'annan hukumomin wanda suke cikin wannan kungiyar tun wannan lokaci muke dauka ake dauka matakai muna hira da su suna mana bayani ga inda tsarin da za su sa yanzu ma a jiya da daddare ina can hukumar zabe ta alela ina can naga sosai wannan jama'an tsaro wanda ake ce ma CMCF an kawo da dama matakan tsaro mutane jama'an tsaro da dama suna can sun ba mu umarnin cewa to ga mutane nan wannan su bakin komin su bancin su akwai masu yawo cikin karkarin ne su ne ake ce ma patrol to su wa'annan kawo duk an matsaloli na kusa akwai chef de kit wanda su conseil na departemental na sécurité ba mu umarnin cewa da mun ji labarin akwai wani matsala ko matsaci kawai a shawarta musu
Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To madalla har yanzu dai kuna tare ni da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga Maryam Dauda dauke da labaran duniya kashi na biyu
farko kayayyakin agajin kasa da kasa sun isa yankin Tigray dake arewacin Habasha a jiya Asabar tun bayan da aka fara fadan yankin don taimakawa mutanen da fadan ya shafa wata tawaga mai dauke da magunguna da kayayyakin agaji daga kungiyar Red Cross ta kasa da kasa da ake kira ICRC a takaice da kungiyar Red Cross ta Habasha sun isa lardan kwana daya bayan da majalisar dinkin duniya ta bayyana damuwa game da yan gudun hijira Eritrea da aka tilastawa komawa sansanonin da suka tsirewa An shirya tawagar ne tare da taimakon hukumomin gwamnatin Habasha. Shugaban kungiyar ICRC na yankin Afirka, Patrick Yusuf, ya ce kayan agajin na da muhimmanci sosai musamman ga asibitoci da kuma waɗanda fadan ya shafa. Hukumomi a kasar Indonesia sun sanar da kaman wani madugun kungiyar Jama'a Islamiyya mai alaka da Al-Qaida. Kungiyar masu da tsauran ra'ayin da ta kai munanan hare-hare a kokarinta na kafa daular Islama a kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar Ahmad Ramadan Ya faɗa a wata sanarwa cewa ƴan sandan yaki da ta'addanci ne suka kama Aris Masono, wanda kuma ake kira Zulkar 9, a ranar Alhamis da Maraice, a lokacin da suka kai wani samani a gabas da gundumar Lampung a tsibirin Sumatra. Ramadan ya ce ƴan sandan ba su fuskanci wata tarjiya ba daga Zulkar 9, wanda ake kyautata zato shine yake tsaharin bom ɗin da aka kai a wani wurin shakatawa a tsibirin Bali a shekarar 2002, har mutane fiye da 200 suka mutu, da kuma wani hari da aka kai a Marriott Hotel a Jakarta, babban birnin Indonesia, a shekarar 2003, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12. Ƴan sandan sun ce an kurmata musu bayanin inda Zulkar 9 yake ne, yayin da suka tuhumi wasu da yawa da ake kyautata zato mayaƙa ne da suka kama a watan da ya gabata.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sauraron bahasi na cin zarafin da ake zargin rushasshen rundunar ƴan sandan SAS da yi na ci gaba da sauraron zaman koke-koken jama'a a yankin Niger Delta. Wakilin murya Amurka Lamida Abubakar ya aiko mana da rahoton.
Even they don't allow me to go and see him. The next day when I went there, they said, look, he's no longer here, sir, that I should not bother to come. My life was threatened.
Irin yanayin zaman sauraron koke-koken jama'a kenan a birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers na waɗanda ke ikirarin cewar rundunar tsaron ƴan sandan nan na SAS da gwamnatin tarayyar Najeriya ta rushe sun ci zarafin su. Waɗannan koke-koken da aka gabatar da su a gaban kwamitin bincike na dangane da cin zarafin da ake zargin rusasshiyar rundunar ƴan sandan SAS din tayi a yayin gudanar da ayyukanta na tabbatar da tsaro a daukacin kasar ta Najeriya. Ire-iren waɗannan kwamitin dai da aka kakkafa a jihohi daban-daban kama daga kudanci da kuma arewacin kasar, wanda ya kunshi manyan alkalai, a halin yanzu dai yana ci gaba da karɓar koke-koken jama'a. Wasu al'ummomi a yankin na Niger Delta mai arzikin mai da rusasshiyar rundunar tsaro ta ci zarafi ta SAS sun bayyana yadda aka ci zarafin su.
The SAS murdered my nephew on the 30th of September 2016.
Wannan yana cewa ne sunana Bali yace rundunar ƴan sandan SAS da aka rusa ta yi sanadiyar mutuwar dan uwana a ranar 30 ga watan Satumba, kuma sun je ne kawai da nufin buga kwallon kafa bayan sun kashe shi. Sannan kuma suka kira ni a waya suka ce na zo na dauki gawar sa, sai na biya zunzurutun kuɗi har naira 100,000.
They said I should come and bill him with 100,000 naira.
Kuwa wannan yace
Alema Romeo, they need money from him, 50,000 naira. If I bring the 50,000 naira, they will release him and get up to almost 20,000 within my pocket.
Wannan yana cewa ne sunana Romeo yace ranar 15 ga watan Satumba na shekara ta 2015 ne dan uwana ya kira ni a waya yace an kama shi. Sannan kuma sai ya biya kuɗi naira 50,000 nan take kuwa na garzaya inda aka kama shi. Ni yi magana da jami'an tsaro na rundunar SAS domin in karbe shi beli, inda na je da zunzurutun kuɗi har naira 20,000, amma daga bisani suka ce na bincika. Bayan na bincika ban ga dan uwan nawa ba, suka sanar da ni cewa an kashe shi.
Sir Patrick Dominic, because I happen to be a victim, my longer one was a victim, on the first day of October around the Obigo, which one police officer.
Shi kuwa wannan da ke da suna Patrick yana cewa ne na zo ne domin in halarci wannan kwamitin bincike da ake gudanarwa domin kwato hakkin dan uwana da aka kashe a jihar Rivers. Yace an kashe dan uwana ranar 30 ga watan Oktoba bayan an samu hatsaniya a karamar hukumar Obibo dake jihar Rivers. Dan uwan nawa dai yana aiki ne a wani hotel dake kusa ga inda aka samu tashi-tashin hankula.
My name is Gushiku and I reside in Port Harcourt. Actually, one thing about the panel of inquiry is that he has been able to, you know, give people the opportunity.
Wannan yana cewa ne sunana Ogochiku yace wannan kwamitin bincike dama ce ga jama'a na su bayyana damuwar su kan cin zarafin da aka yi musu domin yawan jama'a ba su san inda za su miƙa koken su ba tsawon lokaci idan irin wannan dama ta samu wadda rundunar yan sandan SAS suka ci zarafin jama'a musamman a yankin Niger Delta kuma zaka ga alamar huci takeici ga mutane ganin wannan dama ta samu kuma na lura da cewar duk da haka wasu mutane suna jin tsoro ko daga ƙarshe kada hukumomi su yi watsi da waɗannan koke-koke ba tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan danyen aiki ba ta ma dai mun zura ido
but from my perspective I think many people somehow are doubting the outcome of this panel
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
a gaida Lamido Abubakar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina Mishanu za ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo matasa a duniyar gizo ku albishirin ku matasa Sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku Madina Meshani mai jagoranta wannan shirin so dai a kowane mako ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da ke duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu to ma sauraro dai yau filin naku ne yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwar su
ni ne tsara ka gida Sulaiman Ismail
to zan yi na su in tambaye ka a matsayin ka na matashi idan an ce maka shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka
social network ne wani tsari ne wanda su za kawo da shi ko muke aiki da shi saboda yana ƙara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan ba mu tantu amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na kasa wasu kuma na jahu wasu ma local government ɗinku gaskiya social network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sa ni na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa sanin su da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin daɗin kasancewa da social network.
To za ka iya rayuwa ba da social media ba?
Ina Madina. Ai ba zai yiwu saboda already ko yaya ba ma ba kwana ɗaya zan ga mutane sosai wasu ma ba su dinga kira na yaya amma ta zuba ka hau wallahi in barci wallahi kuma ina jin kamar damuwa in ban hau ba don duk daren na dole sai rawu su nake jin daɗi.
Me za ka ce ka fi amfana da social media a rayuwarka?
Social network yana amfani da shi wajen tafsirarsa da kuma ganin yadda duniya take kasancewa. Saboda yanzu duniya ta zama tuwa ta kan hannu take ina son da dinga ina mu abokin labari ne gaskiya ko da yaushe ina son in dinga update din kaina wajen labari haka da kuma abin da dinga shaji na ina son da dinga ganin abubuwa sabbi saboda in ƙara ilimi akai saboda inda na shige ni zaman tu ina da wayewa akan harkar addini da kuma bangaren labarai ba na son ya zama tuwa ce wani zai wani labari na aka ce ni zan bada labari
to yau idan an ce waya ka shafa yaya zaka ji
kai a yi lokacin na kai wakin din Facebook na Madina lokacin sai ne kusan kwana biyu abin da lafi
rashin lafiya kai saboda Facebook in ka ya samu matsala
saboda Facebook ya samu wahala sai rashin lafiya kusan kwana biyu idan za ni
kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka
ai yau illa saboda na yi mitin din wasu abokan da hanyar zuban da same su ba saboda na yi zati har yanzu ba gazuwa saboda a lokacin akwai wasu tuna da na yi mitin din su wanda har yanzu ban da su a rayuwa na
da farko sunana Ahmad Tijjani Bawaji to gaskiya tasirin social media a rayuwata kamar da kika sani komai na rayuwarmu ne na yanzu komai ya koma harkar social media wato kafofin sada zumunta na zamani fannin da ke karatu a makaranta ina using in ce zan ce 70% na karatu na yanzu ina yin shi through social media ba wai ana karanta takardu irin misalin ce hard copy saka ba
to kullum kake amfani da social media
a gaskiya ni kam zan ce social media sai dan gari da waye ba ko wani waye wan gari musamman ma kin san duk kafofin watsa labarai musamman ma shi international media ne kowa suna da in ce wato website da suke tattara labaran
su wato shafin yanar gizo
shafin yawa shafin yanar gizo da suke watsa labarin su, musamman ma wasu labarin za ki gani sun watsa shi a shafukan su, amma mun ba su watsa a rediyo ba. To irin wannan labarin kowane wayewan gari ina bin duka shafukan su domin san yau me gari me yake faruwa a kasan.
To shafukan sada zumunta guda nawa kake da su?
Okay, akwai Facebook, Twitter, Instagram da har ma ke YouTube da kuma LinkedIn.
To wanne ne kafi hawa kullum?
A gaskiya zan ce Twitter.
Twitter me yasa?
Domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan Twitter, musamman ma in ce manya-manyan mutane, wato prominent mutane a society. Sai ce sun fi amfani ma da Twitter, musamman ma in dai kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka, idan ka je Twitter za ka ganci kaman yin yanzu ya faru yanzu za ka ganci.
Wato an fi samun labarai da dumi-dumin sa a shafin Twitter kenan?
Yawwa, Twitter ana samun labarai da dumi-dumin su, kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kaman mutane, kaman leaders da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu. Domin a da duka idan kaman shugaban kasa ko wani minista ko wani yakan yi taro wani kasa ko wani abu, duka za ki ga an wallafa wannan abin, to za ki san yau ina wannan yake, ina wannan yake, har ki samu maybe idan sharhi ko wani abu akai tsakanin yin da ta duka wannan babu.
To lokaci dai ya yi halinsa, kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar Lahadi, kuma tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako. Ni ce taku Madina Dahiru Meshani daga nan gundumar Columbia cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo. Madalla, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Najeriya sun ce sun gano 'yan bindigar da suka sace ɗaliban wata makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya, sun kuma yi musayar wuta da su, a cewar wata sanarwa da shugaban Najeriya ya fidda a jiya Asabar. Yayin da ƙasashe ke amincewa da rigakafin coronavirus, ana ci gaba da samun buƙatar gaggawa ta ba da rigakafin, yayin da kuma ake samun adadin tarihi na masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a ƙasashe da yawa. An yi aron gama a wasu wuraren a birnin Washington DC a jiya Asabar da maraice tsakanin masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump da masu adawa da shi akan kasa sauya sakamakon zaben shugaban ƙasar da Trump ya yi, wanda abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya lashe. An kai mutane hudu a asibiti saboda sun samu raunukan wuka, an kuma kama wasu 23 a cewar 'yan sandan birnin.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai Leo Sahilu wanda ya haɗa shirin da injiniyanmu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.